啊。Ya ubangiji mai girma da ikon halitta rayuwa ba ta taba faruwa sai da sananka amma dan adam cikin isasshen fahimta sai ya fadi oh yan adam ba amma na gwaninta caca sata zina da shaye shaye ibada a cikin maye amma ka bar mu a raye sau da dama bidirin duniya kan sa in manta cewa kai kan mana numfashi da jini a hanta ni jau da ba cleanse da nagaji da kazamta have a dream but it's hard to achieve it idan na kwanta barcin ma bata daɗi sai in na yi mafarkinka I'm a born sinner da manufar koyon tafarkinka follow you to the end domin in san masaukinka ina ko kaɗan bana so in ga haushinka gani nan gaba gare ka uba ka gafarce ni I was once lost but now I'm back please ka karɓe ni ni mai zunubi ne Ina neman gafara don in inganta shiri ne Ni mai zunubi ne Ina neman gafara don in inganta shiri ne Duk da dai an haife ni ne cikin matukar zunubi Da waɗanda lokacin hargitsi manufansu suki Ka ban iko da zarafin sanin daidai da a'a Amma yanzu bin tafarkinka ma sai dai da sa'a Na kasa cika alkabarin da na yi can a baya Kamar sadaka da ƴar farar tunkiya don haɗaya Makoki daga ta ciki rayuwa ta take ta yi Ka tallafa min ya uba don faɗuwa nake ta yi Without you my body frame is empty Punkone, don't leave me all alone, I'm gonna fade Zankone, engage my mind with your kind of love Ka ban sobe, har idan ba kai ka girka ba abincin kanko ne To yaushe za ka zo ne, don ni da kai mu koma gidanka da yafi irin na sultan da papa Roma Inda koshi kan zo ta waka ko ba abin loma Have to stick to you don sun siyata ta zamo gora Ni mai zunubi ne Ina neman gafara don in inganta shiri ne Ni mai zunubi ne Ina neman gafara don in inganta shiri ne